shibti ki chakta rapi ta fi alkawarin mai ceto yanzu mai kuma yindan ta zai Yesu Kristi akka arjimeta ta lafi alkawarin ki shinni ar mai ceto yakin a shibti ki tak nabi kiyayen maran gunta su da lemu zuwa nangon gunti fitin maryamu maryamu gunda Yusuf fi ta shiwa su gunta ta ɓi mai sunuman ba sama laya kwa wal tibi ruhu chali so putki kuma ka pitika kumbi nanai Yesu na chali yendang kayan shifti kita kishimi malaika tawa tabayane gama su agif mwetin a Yusuf malaika wale Yusufu kada kwa mwantiba jik Maryama dum kalaga tukuchin naru agik ruhu wagana kuchali shenai tidam Yesu mana ka Yesu kuwa cin mecete kin cin ticice ko shi wasu ya giki zanabi wasu sai Yesu ta fi biyayya a rangan da cilawale ta taɓe mai su Maryama ba sai da har yadda Maryama zai na wasu